So, I think about here is what was the training, young was on golf, what amateurs, a Halin is not a radar.
I had your abacus, Berkur Ringing.
Cousin is always saying what was she caracol or no, son?
Nafara golf, the British.
I like a far or no, son?
A judge.
Or a random question about the team of taking uncle?
Professional near a chanjaji and a chemist is Sam.
To the question was the handicap of a farm pandita.
Nafara, I should end the talk was. Natas was some hazua handicap 20. To Nijin and Osaka Puma 28, and Zunasaki Tasu Wana Dow 23.
The looks in the Kafara. Zuanzu, Rapitana was in the Kabuka, no, see?
Agaskia and Nazimu, the Sabu, the Lokatin, the Nafara, Sabu, the Sung Wasang, Kusang, the Nigeria, the Nabuas and Dindaki, the Ganam Hat Ilara, Lagos, Calabar, Port Harcourt, Akwa Ibom, Ibadan, Shagamu. A lorry, duk inda ake wasa ni kan je.
To zaka ita na tsoro ka same sa wasa?
To yanzu da dai a gida nake sai in kirga maka trophy so.
Zaka yi tinkatan.
To naci uku anan, naci a Kalaba, naci a Dutse a category dina.
To matsakaici na uku.
Eh. Kuma veteran ba?
Veteran, sai tare miki.
Ya ba kwane da gaske.
To,
na ci ma amin jibur.
Ya kake jin dadin motsa jin da kike ta wannan wasan golf?
A'a, wanda duk yace muka zai ga ya muka dadin da yake ji in yayi golf ya motsa jikin sa, sai dai ya ga muka iya gurgurdan sanin shi. Saboda wasa ne wanda na daidai tukunna tafiya ce. Duk likitan da zai ce muka kai wani exercise a bayan tafiya yake. Tafiyan nan ya danganci girman fili, za ka yi ta kilomita 7, za ka yi kilomita 8. To duk inda ka yi tafiyar kilomita 7-8 kuwa ka san ka motsa jiki. Sannan bayan haka, banda tafiyar, hannayenka na yi, kwakwalwarka na yi, idonka na yi. Duk wani bangare a jikinka sai ya motsu. So da ka golf exercise ne wanda baya barin wani abu da ba ta bashi a jikinka ba.
Komai shekarunka?
Komai, akwai kwanan nan akwai wani dan shekara 80 kudu ma yayi hole in one a West Virginia saku hoton shi ɗan shekara 90 ma yana yi Allah ji kanshi Alhaji Uba Adamu ai bai fi wata uku da daina ba kafin ya rasu wasa
so kuma nan shine na farko-farkon fara wannan wasan a bakaki a Kano
anan Kano shine
to yana mai godiya miki
to masha Allah kuma dai
go short pam go short
dangane da wannan wasan da golf za mu ba da lambar sai muna wasika domin tambayoyin inda wannan wasa kuke da tambaya a cikin sa abin da kuke so ku sani ya shige muku wato duhu za ku iya rubuta wasika ga wannan lamba 08053142715 sai mun jira gare ku Musa Abdul Goda daga filin wasan golf na Kano Golf Club.